that you keep slowly driving me crazy. I can't make heads or tails of you. My mind's gone bad, I feel that everything's hazy. Don't know exactly what to do. First you say you do, and then you don't. Then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. When you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on the fence and it doesn't make sense, cause you keep me in suspense and you know it. Then you promise to return when you don't really burn. Well, I guess I never learn, never show it. If you got a heart and if you kind, don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Da 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 da